الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 3 ga watan Rajab shekara ta 2434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 13 ga watan 5 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wannan hadisi ban san da shi ba na manzo Allah wai ya nemi cetan ya nemi a bashi cetan wanda ya kashe mumini da ganganci aka hana shi ban san da wannan hadisi ba na'am sai ma'aikata wai shin ya dace a kayyade ma kowace kasa cewa ga iya adadin da za ta kai na alhazzai kwarai da gaske saboda maslaha ta al'umma yau in aka ce kowa yana da yancin da zai je yayi sai bakin abin da ka kai to bayan da za a yi aikin ya yiwu saboda wuri ne wanda yake takaitacce kaddara a yau abinda mutanen da suke haduwa a aikin haji kusan mutum sama da miliyan 2 wannan shekara da ta wuce mutum miliyan 2 da wajen miliyan 300 wannan mutum miliyan 2 da wajen 300 da yan kai wanda kasancewar kaddara cewa ma filin zai isa abincin da za a ba su a nan Makka ina yake wanda kasar Saudiya kadai tana kunshe da a tsohon lissafi da aka yi mutum miliyan 24 suke cikin kasar Saudiya yan kasa mutum miliyan 18 baki mutum miliyan 6 to don haka ita Saudiya dan kasar Saudiya ba shi da yancin da zai je yayi haji sai ya biyo ta hanyar hukuma an ba shi wata takarda ta musamman kuma in an baka kayi ba a koma baka sai an shekara 4 in dai ba dan Makka bane daga an ce ran da 5 ga watan Zulhijja ya kama to duk wanda zai shiga Makka in dai da ihrami ne to dole sai yana da wannan takarda in bai da ita dole za a dawo da shi kuma takardar ba kyauta ba ake bada sai ka bada wasu kudade domin menene makasudin yin haka suka ce domin a yalwata ma baki in a ce yan kasa za a ba su yancin kowa ya je ya haji mutum dubu miliyan nawa za su je a kasar Saudiya kare banda sauran yan kasashe to dan haka wannan kayyadewa cewa kasa kaza ta kai mutum adadi kaza wannan maslaha ce ta al'umma kuma abu ne wanda yake mai kyau dan in dai ba dan Makka bane duk wanda yake in dai dan wajen Makka ne to dole sai dai ta rauniyar hanya zai iya shigowa amma in dai hanya zai biyo in baya da wannan takarda dole zai kunce ihrami ya koma ko ya kunce yayi gaba ko kuma kasancewar ya kunce ihrami ya koma Na'am.
Kamar
akwai hajji al-wada, wai haka ne wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rabon aljanna a hajjatul wada. Wannan magana ba mu san da ita ba, kuma wannan magana ba ta da tushi, saboda ne kowa ya san hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a hajjinsa na ban kwana, kuma manzon Allah bayyana rabon aljanna. Manzon Allah sai dai ya isar da sako cewa wane da wane da wane da wane da wane, Allah ya ce in shaida muku ku yan aljanna ne. Kuma akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa zai lamunce mu abinda ke tsakankanin, wato shine ma baina zabzabihi wa qabqabihi, ma'ana wa zai kiyaye harshensa ya kiyaye gabansa. Manzo Allah yace lamunce masa da gidan aljanna gobe kiyama, ma'ana in dai ka kiyaye harshenka kana saita shi duk abinda zaka faɗa sai abin da ya dace a shari'a, gabanka ka kare shi, to wannan kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya lamunci maka da gidan aljanna, ma'ana Allah zai saka ka a cikin cetonsa. Amma maganar cewa manzo Allah yayi rabon aljanna a hajjin shi na ban kwana, wannan magana ba ta da tushe. Kafin a zo hajjin ban kwana, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin waɗanda Allah ya musu garanti kin aljanna, wanda a hadisi sahihi kamar yadda yake cikin sunan Tirmidhi, a lokaci guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zanu sahabbai goma, yace gabaɗayan su yan aljanna ne. Yace Abu Bakar fil janna, Umar fil janna, Usman fil janna, Ali fil janna, Talha fil janna, Az-Zubair fil janna, Abu Ubaida fil janna, Abdurrahman ibn Auf fil janna, Sa'ad fil janna, Sa'id fil janna. Manzo Allah sai da zanu waɗannan goma gaba ɗayan su yace in aljanna ne, su ne ake kiran su al-ashratul mubashshara bil janna, mutum goma wanda aka ba su albishirar gidan aljanna. Haka kuma akwai ɗaiɗaiku wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su albishir cewa su ma in aljanna ne, da matar da ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda tana falfadiya tace ya rasulullahi, kaga irin rashin lafiyar da nake ciki, roƙa mun Allah Allah ya bani lafiya. Manzo Allah yake cewa in kin so ki dau hakuri sakamakon ki aljanna a gobe kiyama. Tace ya rasulullahi zan dau hakuri, sai dai fa a duk lokacin da wannan cuta ta taso mun na fadi nakan yayi al'aurata, ya rasulullahi roƙa mun Allah kada na koma yayi al'aurata. Manzo Allah ya mata addu'a, wanda Abdullahi dan Abbas yake faɗa ga almajirin sa yace kana so kaga dan aljanna da idan ka, yace kurai, yace to kalli wannan mata, yace ga halinta ta zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta kawo kukanta. To dan haka kasancewar maganar cewa manzo Allah yayin rabon aljanna, duk wanda yake fadar irin haka wata kafa ce yake buƙatar ya ketara, ba nan ba yake so ya tsaya, so yake tabbatar maka cewa shehunan su da waliyan su su ma suna iya rabon aljanna, domin malamai ne, malamai kuma ga dan annabawa ne. An gane ko? Aljanna ba kayan wasa bace, dole sai ka zage ka dau matakai biyu. Mataki na farko shine kyautata imani, mataki na biyu shine tanadar ayyuka waɗanda suke nagari. Waɗannan abubuwa biyu idan sun haɗu da fadala ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, to za a dace da gidan aljanna a gobe kiyama. Dan haka ai akwai wannan kadiminsa wanda yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aikace aikace, wanda duk inda manzon Allah yake ko a gida ko a daji, idan manzon Allah yana nihin biyan bukata shi yake kai ruwa ya aje masa, in yana bukatar arwala shi yake kai masa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaga hidimar da wannan bawan Allah yake masa, sai manzon Allah yake ce masa roƙanni abinda kake da bukata na baka, sai yace as'aluka murafaqataka fil janna, yace ya rasulullahi kadai abinda nake da bukata shine na abuce ka a gidan aljanna, a ce ga mazauni na ga naka. Manzo Allah yace da shi a wa ghayra zalik, tambayi wani abu dai ba wannan ba. sai ya ce huwa zaka ya ce ya rasulullahi ni fa bani da wata bukata in ba wannan ba manzo Allah sai ya ce to fa inni ala nafsika bi kasratis sujud ce makamin akan samun biyan bukatar kanka wato da yawaita sallah inda manzo Allah yana raban aljanna kai tsaye zai ce masa je ka ambaka sha zai masa je ka ambaka amma da yake baya raban aljanna duk wanda kaji manzon Allah ya ce dan aljanna ne to ba shi bai ce na baka aljanna la ba sako ne aka yi masa aka ce ya isa sako ne aka yi masa aka ce ya isa to dan haka shine manzon Allah ya ce ka taimaka mun abu sa samun biyan bukatar kanka wato shine da yawaita sujada abinda ake nihi yawaita sujada shine yawaita sallah darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin baban da ke bayani game da ambaton Allah karshen sallah ta farilla wanda kar mu manta kamar yadda bayani ya gabata ambaton Allah subhanahu wa ta'ala bayan sallah ta farilla abu ne wanda Allah ya shar'anta mana da nassi na alqur'ani da sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wa sallam dalili daga cikin alqur'ani fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ubangiji ta'ala yace idan kun gama sallah ku ambaci ubangijinku halin kuna tsaye da halin kuna zaune haka nan halin kuna kishingide akan hakurkuranku ta kowane hali ya halatta ka ambaci ubangijinka subhanahu wa ta'ala idan aka salamce daga sallah ka ji ka dan samu gajiya ba laifi kana iya dan ringe sawa in yaso azkarin da zaka yi kai in kuma kana da wasu bukatu kana iya tashi kai tsaye an salamce daga sallah kana tafiya kai ambaton ubangijinka subhanahu wataala a kowane hali Allah ya halitta mana ambaton sa to wannan umarni ne Allah subhanahu wataala yake mana cewa idan an gama sallah mu ambace shi to haka kuma dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun wuce a lissafa wanda muka wuce da hadisi na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda wanda yake cewa na kasance ina sanin gama sallah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da naji muryar jama'a muryoyin jama'a sun daukaka game da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala wanda bayani ya gabata akan wannan hadisi daga murya game da zikiri na bayan sallah an yi shi a zamani takaitacce bayan wato a wannan bayan salloli na farilla amma ta wata fuska wanda take shar'antatta shine wato hanya ta karantarwa dan bayyanawar ba sunna bace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sahabbansa sun bayyana amma ta fuskar karantarwa dan wanda bai san ba ga irin zikirin da ake bayan gama sallah ta farilla ya san cewa ga abin da ya dace ai kamar yanda al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa ya yi bayani akan wannan hadisi da sauran malamai wanda mun tsaya karshen hadisi na wato Warrad wanda shi Warrad intaccen bawa ne na Al-Mughira ibn Shu'ba wanda Al-Mughira ibn Shu'ba kamar yanda bayani ya gabata shi ma sashi a layin ɗaya daga cikin khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hali na zaman gida da bulaguro shine shi Warrad yake cewa mai gidana Al-Mughira ibn Shu'ba ya mun shibta na rubuta masa wata takarda ta musamman da nihin ya aika ma Muawiya ibn Abi Sufyan Allah ya kara masa yadda abinda takardar ta kunsa shine yake ce masa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na fada a karshen kowace sallah ta farilla an gane ku yaqulu fi duburi kulli salatin maktuba manzon Allah na fada a karshen kowace sallah ta farilla sai yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma la mani alima abayit wa la mu'udiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jaddi minka al jadd bayan ya ce la ilaha illallah babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allahn da ya halicci halittu gaba daya wahdahu shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya a cikin zatin sa da sifofin sa an gane ko da sunayen sa ma'ana ba shi da wani tamka wato a cikin zatin sa ko a cikin sifofin sa ko a cikin sunayen sa ko kuma kace ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyya da cikin uluhiyya da cikin al-asma'u was-sifat sai yace lahul mulku mallakar kowa da komai gaba daya nashi walahul hamdu kuma duk wani dangi na yabo cancanta ne gare shi sawa'an a cikin sammai ko a cikin kasai ko a farko nan duniya ko a ƙarshe lahira ba wanda ya cancanci yabo illa ubangiji subhanahu wa ta'ala sai yace wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan dukkan komai babu wani abu da ke gagararsa sai yace allahumma ya ubangiji na la mani alima a'taita ba wani wanda ya isa ya hana ga abin da kai nihin ba bawanka duk abin da kai nihin kyauta ga bayinka to ba wanda ya isa ya hana an gane ko duk kafar angulun da mutum zai yi da kai ka wanda zai yi da nihin ya hana ka samun abin da Allah ya kaddara ka samu wallahi yayi kadan koda sammai da kasai za su hadu ma'ana waɗanda suke cikin sammai da kasai halittu gaba daya da mutun da aljantun daga Adam har zuwa kiyama su yi hadin gwiwa akan su hana ka ka samu abin da Allah ya kaddara maka samu sun yi kadan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa in jitama'u ala an yaghruka bi shay'in lam yaghruka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka a farko sai yake cewa wa alam anna al-umma law jitama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka wa in jitama'u ala an yaghruka bi shay'in lam yaghruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk wanda a wata riwaya sai yake cewa wa alam anna ma asabaka lam yakul li yukhdi'ak wama akhfaka lam yakul li yusiba ka san da cewa duk abin da ya kuskure maka can ma bai zamanto ba zai same ka abin da ya same ka kuma bai zamanto ba zai kure maka to shine anan yace la mani alima a abaita babu wani wanda ya isa ya hana lima a adaita ga abin da kai nihin ba bayinka sai yace wala mugdiya lima manata kuma babu wani wanda ya isa ya ba wanda kai nihin hanawa wannan daidai yake da fadar Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul fatir ma yaftahillahu linnasi min rahmati fala mumsika laha wa ma yusik fala mursila lahu min ba'di duk abinda Allah ya buda ma bayin sa na rahama to babu wani wanda ya isa ya rike abinda Allah ya rike kuma babu wani wanda ya isa ya saki sai yace wala yanfa'u zal jaddi minka al jaddu wadatar ma'abucin wadata bata amfani game da kai ma'ana game da azabarka an gane ku duk wadatar bawa da duk abin da yayi mallaka bai isa bai ya bashi kariya game da azabar ubangiji subhanahu wataala in ta kamar wadata kake to waye baka wadatar shi wanda ya baka wannan wadatar shi ya wadatar da kowa kuma shi ma wadaci ne baya bukata a wajen kowa kai kuma bukaci ne a wajen sa don haka yace wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu kenan aljaddu ne ake nihi da anan shine algina wadata wanda lafazin aljaddu yana daukan bi ma'ana al'azma kamar yanda yace wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada to nan sai yace wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu wato wadata ta ma'abucin wadata bata amfanin sa wato game da azabarka shine warradi yake cewa bayan wani lokaci sai na gabaci Muawiya naje wajen sa fasami'tuhu ya amurun nas bi zalik sai naji yana horon jama'a game da wannan zikiri da Al-Mughira ibn Shu'ba ya rubuta ya aika masa anan kamar yanda bayani ya gabata a duk lokacin da ka fahimci wani abu na karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba a buƙatar ka keɓanci kanka da shi abinda ake bukata kai kokari ka yada a cikin al'umma kamar yanda anan takarda ce ta musamman shi aka rubuta aka aika ma to amma da ya fahimta sai ya ringa kokarin horon jama'a cewa su aikata dan ka shiga karkashin kenan muminai waɗanda suke nagari masu umarni da kyaukyawan aiki sai ya ce a wani lafazi kana yanha an kila wa qal wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hani game da gutsurutsuma abinda ake nihi kila wa qal shine cece kuce na jama'a daga kaji labari ba tare da ka tantance sai ka kira kai ma kai gaba wannan kuskure ne domin akwai yada banna a cikin jama'a an gane ko ba a buƙatar mutum daga kaji zance kai gaba ka fada saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kafa bil mar'i kadhiba an yuhaddisa bi kulli ma sami'a aw kama qala yace ya ishi mutum ga ƙarya ma'ana ya zama makaryaci duk abin da ka ji labari kawai sai kai gaba ka fada ba tare da ka tantance ba to dan haka anan shine yace wa kana yanha an qila wa qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hani game da wato shine gutsurutsuma daukan labari kai gaba ba tare da ka tantance labarin kamar yanda bayani ya gabata koda ka tabbatar da gaskiyar labarin to ba a buƙatar kai gaba da shi sai ka tsaya kai tunani shin yin gaba da wannan labari akwai amfani ga jama'a in akwai amfani ga jama'a ba laifi ka yada shi amma in ka tabbata wannan labari akwai cutarwa da yada banna a ban kasa baya halatta kai gaba da shi sai ya ce wa iba'atil mali da tuzartar da dukiya tuzartar da dukiya shine sarrafa ta akan abin da babu amfani na addini ko na rayuwa haka nan rashin kula da dukiya da tattalinta a banza ta sheke wannan shi ma yana karkashin tuzartar da dukiya wanda dukiya amana ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala ya danka ma bayinsa wanda ba yanda za a yi rayuwar jama'a ta tabbata dole sai da dukiya don haka kiyaye dukiya abu ne wanda yake na wajibi yana daga cikin ad-daruriyatul khams sannan sai ya ce wa kasratus su'ali da yawan roko kana da abin da zai wadace ka kawai sai kai ta roƙon jama'a wannan haramu ne lafazin kasratus su'al kuma na daukan ma'anar yawan tambaya tambaya ta gardama da jayayya da neman kure mutane wannan shi ma baya halatta kamar yanda bayani ya gabata na ɗaya daga cikin sababin abin da ya hallaka waɗanda suka gabace mu na al'ummu shine yawan tambaya tambayar da ba ta da amfani kamar yanda Allah ya haramta mana haka da nassi na Al-Qur'ani ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tas'ukum wa in tasalu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubda lakum afallahu anha innallaha ghafurun halim ko kuma wallahu ghafurun halim to dan haka kasancewar akwai lokacin da wani sahabbai suka yawaita ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya wani ya tashi yana tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ya fusata Umar Allah ya kara masa yadda ya ringa kaskanta kai ya ringa tuba ga Ubangiji subhanahu wataala domin kwantar da hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka duk tambayar da mutum zai yi ya zamanto tambaya ce ta neman fahimta ba tambaya ba ta gardama da neman kurewa sannan sai ce wa kana yanha an hukukil ummahat manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hani game da saba ma uwaye mata anan aiki banci uwaye mata kamar yanda bayani ya gabata saboda kurjinin uba ya wuce kurjini na uwa yanda yaro yake tsoron mahaifinsa ya wuce sama da yanda yake tsoron mahaifiyarsa su da yawa yara za su ringa abin da bai dace ba amma uwa ba ta isa ta hana su ba amma da zaran an ce ga babansu nan dole za su daina to dan haka saba ma uwaye mata ya fi sauki akan saba ma uwaye maza da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bance su da ambato anan amma kar ka fahimci cewa to ai saba ma uba ya halatta tunda anan yace wa kana yanha an uqukil ummahat sai yace wa wa'adil banat yace da binne ƴaƴa mata da rai kamar yanda dabi'a ce al'ada ce ta maguzawa kafin musulunci dan tsoron talauci ko Allah wadai idan an haifa ma mutum kiyamata sai je yayi rani ya binne ta wanda Allah ya kissanta mana a cikin suratul nahl da can cikin suratul zukhru ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul nahl wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun sai yace wa man iwahat da ruwa da kwadai da zalama man iwahat hana abin da ya zama tilas akan ka na hakukuwa wanda Allah ya dora maka wahati da kwadan abin da ke hannun jama'a kenan a takeice wannan jumla Allah yana haramta mana akan halshen manzon sa wato shine ashu idan aka ce ashu mutun ya zaman to baya ciruwa tare da cewa baya ciruwa kuma yana kwadan abin da ke hannun jama'a don haka kamar yanda bayani ya gabata ash-shahihu yafi tsanani akan al-bakhil idan aka ce al-bakhil maruwaci shi baya ciruwa to amma baya kwadan abin da ke hannun jama'a to amma shi ash-shahi shi baya bumburuwa tare da haka kuma yana kwadan abin da ke hannun jama'a don haka ubangiji ta'ala yace wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun shine anan yace wa man iwahad wa man ikenan dahana abin da ya zama tilas akan ka na haƙi wahati kuma da neman abin da baka cancanta baka ringa kwadan abin da kai baka cancanta ba a baka saboda dai muhimmancin hadisin muka ƙara maimaitawa kai tsaye zamu tashi حديثي نغبا قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الهادي والثلاثون بعد المئة عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات الأولى والنئيم المقيم قال وما ذلك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويؤتكون ولا نؤتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت إنما قال لك تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين فرجعت إلى أبي صالح وقلت له ذلك فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين wato hadisi na 131 Sumai wanda Sumai shine Abu Abdullah Al-Madani wanda yana ɗaya daga cikin amintattu daga cikin tabi'ai wanda Allah ya masa rasuwa a wani wuri wanda ake kiran shi da Qudayd tsakanin Makka da Madina a shekara ta 130 da hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi Sumai intaccen bawa ne na Abu Bakar dan Abdurrahman dan Harith dan Hisham daga Abu Salih Abu Salih shine Zakwan As-Samman Az-Zayyat wanda shi ma yana daga cikin waɗanda suke amintattu daga cikin tabi'ai an masa laqabin As-Samman da Az-Zayyat lafazin As-Samman bi ma'ana ba'i usam Az-Zayyat bi ma'ana ba'i uz-zayt asan shine mai wanda yake daskararre kenan kamar man shanu kamar kitse az-zayt shine narkakken mai shi wannan malami ba shi da sana'a illa sai da mai saboda yana daukan mai daga nan yana kai birnin Kufa yana saidawa amma kasuwar shi kuma bata hana shi ba karatu amma mu ko a yau me muke fada harkoki ne yau da gobe saye da sayarwa ya hana mu zuwa makaranta magabata saye da sayarwa sana'ar su ce to amma duk kai kawon su a wajen sayi da sayarwa a tsawon yini suna da lokacin da za su je su fahimci wani abu wanda yake na hukunci hukuncin addini shine yake cewa Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa anna fuqara al muhajirin lalle talakawa na muhajirun lafazin fuqara jam'i ne na faqir wanda asalin al-faqir an ciro shi ne shi lafazin al-faqr talauci asalin sa wani kashi ne wanda ke kasancewa a gadan bayan mutum an gane ko aka arsunan shi aka ba duk mutumin da ya shiga mawuyacin hali duk da cewa in aka ce faqir malamai suka ce huwa man la yamliku kifayatahu min al-quti wa nahwi mutumin da baya da mallakar abinda zai wadace shi na abinci da kayan dawainiya na yau da gobe koda kana da cin yau kana da na gobe to sunan ka talaka in dai baka da abincin da zai wadace ka zuwa wani tsawon lokaci shine ake kira da talaka to shine yace anna fuqara al muhajirin talakawa na muhajirun al muhajirin anan jam'i ne na muhajir an ciro shi ne daga al hijra waɗanda suka kaurace ma mazaunan suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama birnin Madina kafin a ci Makka da yaki kafin a bude Makka da yaki sawa'an dan Makka ne ko ba dan Makka bane to su ne ake kira da al-muhajirun wanda amma galibin su wato mutanen Makka ne wanda bayani ya gabata Ubangiji subhanahu wata'ala shi ya musu wannan lakabi da nasi na al-Qur'ani laqad taballahu على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة الأسرة لفدس والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية لفدس للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الآية تودن أن تلكاوان مهاجرون أبو هريرة كيتشي وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنجيم منزان الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله sai suka ce ya manzon Allah qad zahaba ahlud dusuri bid darajatil ula wan na'imil mukim suka ce ya manzon Allah tabbas ma'abuta dukiya sun tafi da dukkan wani matsayi wanda yake madaukaki da duk wata ni'ima wanda take madawanya ad-dusur abinda ake nihi al-amwalul kaseera dukiyoyi wadanda suke masu yawa an gane ko hamshakin kenan mai kudi shine ake nihi da ahlud dusur shine yace qad zahaba ahlud dusuri suka ce ma'abuta dukiya tabbas sun tafi bid darajatil ula wato da duk wani matsayi wanda yake madaukaki wannan imin mukim wato da ni'ima wadda take madawanya abinda suke nihi kenan sun kebanci kansu da duk wani matsayi wanda yake madaukaki shine gidan aljanna saboda abubuwan da suke daman shine sababi wanda yake na dacewa da gidan aljanna a gobe kiyama ma'ana ciyar da dukiya kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ambaci aljanna da wannan lakabi ad-darajatul ula kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa innahu man ya'ti rabbahu mujrima fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya wa man ya'tihi mu'minan qad amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul ula jannatu adni tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka qala sima zan Allah yace da su wa ma dhalika a wata nuska ana samu wa ma zaka ko zan Allah yace to menene abinda su masu kudin suka kebanci kansu da shi kun ce masu kudi sun tafi da duk wani matsayi madaukaki sun tafi da duk wata ni'ima madawanya menene haka qalu sai suka ce yusalluna kama nusalli dan haka anan zamu fa'idanci duk lokacin da aka maka bayani a dunkule to ya kamata kai istimsar ka nemi bayani kamar yi ake nihi kenan dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tambaye su me kuke nihi da cewa masu kudi sun tafi da duk wani matsayi madaukaki da duk wata ni'ima madawanya qalu sai suka ce yusalluna kama nusalli suka ce ya rasulullahi sallah suke yi kamar yanda muke waye sumuna kama nasum suna azumi kamar yanda muke waye tasaddaquna wala la tasaddaq suna sadaka da abinda suka ci suka raga na dukiyarsu amma mu bamu da abinda zamu yi sadaka da shi kamar yanda yake cikin wata riwaya ta Imam Muslim waye tasaddaquna bi fuduli amwalihim suna sadaka da saura daga cikin dukiyarsu dan maganar sadaka bata taso ba sai in ka ci ka raga shine anan suka ce waye tasaddaquna wato suna sadaka da sauran dukiyarsu wala na tasaddaq amma mu ba mu abin da zamu yi sadaka da shi damar rayuwar dutse ne a hannun riga wayutikuna wala nu'tik suna sayan bayi su yantar da su mu kuma ba mu da halin saya balantana mu yantar fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace da su afala uallimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum manzon Allah yake cewa shin yanzu bazan sanar da ku wani abu wanda in har kun kiyaye manzon Allah yake tudrikuna bihi man sabaqakum za ku cimma duk wanda ya shiga gaban ku ma'ana za ku tarda shi matsayin ku ya zama tudaya wa tasbiquna bihi man ba'dakum kuma za ku tsire ma duk wanda ya biyo bayan ku wala yakunu ahadun afdala minkum babu wani wanda zai zamanto yafi ku illa man sana'a mithla ma sana'tu sai dai wanda ya aikata kwatancin abin da kuka aikata an gane ko din mai kudi ya aikata iya abin da kuka aikata to ya kire ku saboda abin da kai shi ma yayi kuma duriya akan haka yana da dukiya yana ciyar da ita tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da masaniyar cewa abin nan da zai fada musu masu kudi za su ji kuma su ma su nace akan shi dan haka sai manzon Allah ya ce musu wala yakunu ahadun afdala minkum babu wani wanda zai zamanto yafi ku illa man sana'a mithla ma sana'tu sai dai wanda ya aikata kwatancin abin da kuka aikata qalu bala ya rasulullah suka ce kware ya manzon Allah muna buƙatar ka sanar da mu kenan wannan in ka dauki istifham anan lil arab afala uallimukum shin yanzu bazan sanar da ku ba ko kuma ka dauke shi istifham lit taqdir afala uallimukum ai ina sanar da ku wani abu wanda za ku cimma wanda ya shiga gaban ku wa tasbiquna bihi man ba'dakum kuma za ku rigayi duk wanda ya biyo bayan ku babu wanda zai zamanto yafi ku sai wanda ya aikata kwatancin abin da kuka aikata suka ce ƙwarayya manzon Allah sanar da mu qala sai manzon Allah ya ce tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubra kulli salatin salatan wa salatin marra manzon Allah ya ce ku yi tasbihi ku yi kabbara ku yi hamdala ma'ana tusabbihuna ku ce subhanallah 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 ma'ana ku tsarkake ubangijinku game da duk abin da bai dace da shi ba watu kabbiruna ku girmama shi ku fifita shi akan kowa da komai wata hamduna sannan ku yabe shi da abin da ya cancanta na yabo karshen kowace sallah manzo Allah ya ce ku yi 33 Abu Salih sai yake cewa faraja afuqara'ul muhajirina talakawan muhajirun wani lokaci sai suka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalu sai suka ce sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa fa'alu misla suka ce ya rasulullahi ai ƴan uwan mu mawadata sun ji abin da ka faɗa mana kuma su ma sun yi sunnaci sun je suna aikata kwatancin abin da muka aikata na wannan tasbihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace da su wannan ko bayan da za a yi zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan fadla ce ta ubangiji ma'ana kyautar sa ce wanda yake bada ta ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa qala sumai sumai sai yake cewa fa haddastu ba ba ahli bi hadal hadis yace wasu daga cikin iyalai na sai na ba su labari game da wannan hadisi na faɗa musu cewa ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa fa qala si wanda na ba su labari sai suka ce wahimta aika ka kuskure ba haka bane ba inna ma qala laka abinda manzon Allah ya faɗa an gane ko تسبح الله ثلاثا وثلاثين كتشي سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثين دوك وتحمد الله ثلاثا وثلاثين كتشي والحمد لله والحمد لله والحمد لله ثلاثين دوك وتكبر الله ثلاثا وثلاثين كتشي الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثين دوك سيجي فرجعت إلى أبي سالي yace sai na koma wajen Abu Salih fa qultu lahu sai nace da shi kaji abin da jama'a suka ce mun kowanne ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa uku zaune yake da gindin kansa kenan kowanne ɗaya za a yi 33 kada sai yace qul Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah hatta tabluga min jami'ihinna 33 yace ce Allahu akbar da subhanallah da alhamdulillah gaba ɗayan su sai ka kai 33 wannan kenan a fahimta ta shi Abu Salih illa kasancewar ba wanda ya masa mutaba'a akan haka kamar yanda an gane ku shi wancan kenan Suhail ibn Abi Salih illa kasancewar wata riwaya wadda take cikin Musnad na Al-Bazzar daga Ibn Umar illa kasancewar hadisin bai inganta ba don haka anan malamai suka ce zahirin hadisin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ni kowanne ɗaya ne zaka yi shi 33 ba ajimulci ba zaka faɗi su 33 to don haka kasancewar wannan hadisi a takaice na nuna mana yanda magabatan ƙwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke da kwadayi akan nace dukkan wani aiki wanda yake na alkhairi wanda kuma wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar mana cewa mu'minai akan abu daya daya ake buƙatar su yi takara su yi hamayya shine akan abin da ya shahi al'amurra waɗanda suke na alkhairi wanda matsayin bawa zai ɗaukaka a gobe kiyama duk wani aiki wanda yake na alkhairi to nan ake buƙatar mu'minai ya zamanto suna da hamayya da jayayya kowa ya ringa famar kadaita da wannan abu an gane ko amma lamarin duniya wannan mai dashi gefe yin jayayya da hamayya akan lamurra na duniya wannan bata lokaci ne ba dabi'a bace ba ta mu'mini domin mu'mini gayar shi ita ce lahira anan su talakawa sun yi kwadayin su kebanta da waɗannan abubuwa dan kada waɗannan mawadata su ji su kadai suke banta da wannan me yasa saboda su tarda su a matsayin da suke so anan suna ganin cewa gaya mawadata bayan sun kiyaye sallah sun yi azumi to amma suna da wata daraja duriya domin suna ciyar da dukiyar su kuma suna zuba dukiya su sai bayi su yanta amma su talakawa ba su da haka kenan sai suke gurin cewa ina ma a ce su kai matsayin su dan haka suka kai kukan su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu cewa ga abin da ya dace su yi don haka kuma wannan na nuna mana cewa mazanjiya wato talakawansu da mawadatansu ƴan uwan juna ne kowa yana ƙaunar ɗan uwan shi sabanin yanda jama'a muka kasance a yau mafi yawa hanyar talaka daban hanyar mawadaci daban kamar yanda hanyar jirgi daban ta mota daban to amma a mazanjiya hanyar mota da ta jirgi duka hanya ɗaya ce da mawadaci da talaka za ka same su ƴan uwan juna ne abokan juna wuri ɗaya suke zama tare suke shawara duk wasu lamurra na yau da gobe tare ake cuɗanya a yi a galibin mu ko a yau wurin masu kuɗi daban wurin talakawa daban sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa a duk lokacin da muka jahilci wata mas'ala ta addini ba mu da makoma illa zuwa ga malamai kamar yanda anan su talakawan nan wajen wa suka koma sun koma ne wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan yana nuna mana halaccin kai ƙara zuwa ga shugaba akan dukkan wani abu wanda ya taso kamar yanda anan suka kai ƙaran mawadatan mu'minai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farko dai suka ce ya rasulullahi gaya sun shiga gaban mu domin suna kaza mu ba ma yi a ƙarshe da manzon Allah ya nuna musu ga abinda za ku yi ku tarda su a matsayi to kuma sai suka ji su ma suka nace sannan suka saki kai karan su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ka faɗa mana mu je mu yi su ma sun ji suna yi manzon Allah ya ce to wannan fa kyauta ce ta Allah wanda yake bada ta ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa sannan kuma wannan yana nuna mana cewa talaka duk wanda ya yarda da talaucin da Allah ya dora masa ya zage damtse akan yin biyayya ga ubangijinsa subhanahu wata'ala to yana da matsayi wanda yake madaukaki da daraja wanda take girma sannan kuma wannan yana nuna mana da mai kudi da talakka koda sun yi tarayya a cikin imani to in mai kudi ya dara wannan talakka akan wasu ayyuka to ya fi shi matsayi a wajen ubangiji subhanahu wata'ala sannan wannan hadisi kuma yana nuna mana duk wani matsayi da ake samu a gobe kiyama na kasancewa ta hanyar ayyuka waɗanda suke na ibada duk wanda ya fi ka ayyuka na ibada to matsayin shi zai fi naka daukaka a ranar kiyama koda kun yi tarayyar shiga aljanna sannan kuma wannan yana nuna mana ga mai karantarwa duk lokacin da yake karantar da dalibai ya kamata ya bi wani salo wanda zai karkato da tunanin jama'a su fahimci abin da za a faɗa musu dan haka manzon Allah yayi amfani da wannan lafazi da yake cewa kuma yake cewa afala uallimukum shay'an shin yanzu bazan sanar da ku wani abu wanda za ku cimma waɗanda suka shiga gaban ku kuma ku tsire ma duk wanda ya biyo baya kaga wannan kasancewar manzon Allah yayi amfani da wannan lafazi na istifham ba dan komai ba dan su kakkabe tunanin su su ji abin da za a faɗa musu sannan kuma wannan yana nuna mana fadala ta yin tasbihi da tahmid da takbir a ƙarshen kowace sallah wanda take ta farilla domin wannan kuma yake banta da sallah ta farilla kamar yanda yake cikin wata riwaya wanda take cikin sahihu muslim hadisin Ka'ab ibn Ujra manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyadi wannan tasbihi da sallah ta farilla banda nafila sannan wannan yana nuna mana kasancewar wato shine aiki dan kadan wanda a zahiri abu ne wanda yake dan kadan a wajen ubangiji subhanahu wata'ala sai ya samu sakamako wanda yake mai yawa kaga anan fa fadar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wannan walhamdulillah wallahu akbar ashine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana duk wani matsayi na mai sadaka mai ciyar da dukiyarsa mai sayan bayi ya yanta indai kana ce akan wannan to kana da ladan sadaka kamar yanda hadisi yake cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna bi kulli tasbihatin sadaka wa kulli tahmidatin sadaka wa kulli tahlilatin sadaka wa kulli takbiratin sadaka wa amrin bi ma'ruf bil ma'ruf sadaka wa nahyin 'anil munkar sadaka wannan kenan ɗaya daga cikin nau'ika waɗanda suke na tasbihi wanda shi tasbihi kusan kala shida ne wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kamar yanda yake cikin wannan hadisi mun ga nau'i na farko kenan subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 an gane ku kenan a wannan riwaya shi ba maganar ciki na dari da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nau'i na biyu subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 na darin sai ka cike shi da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nau'i na uku subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 Allahu akbar sai kai 34 nau'i na hudu ne ko na biyar na hudu kenan subhanallahi sai kai 10 walhamdulillahi 10 wallahu akbar 10 kamar yanda hadisi yake cikin sahihul bukhari nau'i wanda yake na biyar subhanallahi 11 walhamdulillahi 11 wallahu akbar 11 shi ma wannan hadisi ne sahihi kamar yanda yake cikin sahihul muslim nau'i wanda yake na shida subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar a jumlace zaka yi 25 kamar yanda hadisi ne sahihi yana cikin sunan an-nasa'i wanda shek nasir albani ya inganta shi kowanne ɗaya daga cikin wannan shida ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka in sunna ta kididdugu iya abinda ake bukata cancanzawa yau da gobe domin ya zama mutum ya yi aiki da su gaba daya ba laifi mukan iya sake maimaitawa farko subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 na biyu subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 na darin kenan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir na uku subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 Allahu akbar sai kai 34 na hudu subhanallahi 10 walhamdulillahi 10 wallahu akbar 10 na biyar subhanallahi 11 walhamdulillahi 11 Allahu akbar 11 na shida subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 25 sannan wannan tasbihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kirga shi da hannun dama kamar yanda hadisi ne sahihi yana cikin sunani Abi Dawud da sunani Tirmidhi da sunani Nasa'i Abdullahi dan Umar yake cewa laqad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ya'kidu habi yamini a wata riwaya ya'kidu tasbiha bi yamini yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yana kilga tasbihi da hannun shi na dama dan haka kilgawa dama da hauni wannan bid'a ne iya abinda zaka yi da dama zaka kilga kilgawar da dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda hadisi ne sahihi manzon Allah yake fada ga wasu mata na mu'minai manzon Allah yace ku lazinci tasbihi sai yace wa aqadna bil anamil manzon Allah yace ku kilga shi da kan yatsutsun ku kan yatsa wannan sune ake kira da al-anamil kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa wa idha khalaw abu alaikum al-anamil min al-ghayb kan yatsutsi sune ake kiran su da anamil manzo Allah yace wa aqadna bil anamil ku kilga shi da kan yatsutsun ku sai yace fa innahunna mas'ulatun wa mustanqatatun domin gabaguwan ku za a tambaye su a ranar kiyama kuma za su yi magana su ba da amsa in ka kilga da su a ranar kiyama in an musu tambaya za su ce ya ubangiji ya kilga tasbihi da su in kuma da tamzin daniya ko na menene ka kilga to ba maganar a tambaye su balantana su ba da amsa dan haka kasancewar kuma cikin littafin da ake kiran shi da al-madkhal na ibn al-hajj yake cewa al-afdal at-tasbihu bil asabi yace fiyayyen al'amari yace mutun ya kilga tasbihi da wato ya tsotsunsa menene dalili sai yace domin fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun ayat da take cikin suratul nur gabaguwa za su bada shaida ga ma'abucinsu a ranar kiyama to dan haka kuma anan sunna ce kenan qauliya fi'liya manzon Allah ya ce a kilga da kan yatsotsi kuma shi ma kuma da haka yake da hannunsa na dama don haka duk hadisin da yazo akan cirbi babu ɗaya wallahi wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su daga hadisai waɗanda suke na ƙarya sai waɗanda suke wannan don haka ba addini bane kuma kaya ne wanda yake na riya na nuna cewa kai mai ibada ne wanda magabatan ƙwarai suna famar ɓoye ibada an gane ko ainihi ka koma littafin da ake kiran shi as-subha na a wannan Bakar ibn Abdullah Abi Zaid a tarihi abinda aka tabbatar da shi asali addinin Buda su suke amfani da tafsir wanda sufaye suka yayi mu suka cusa shi a cikin addinin musulunci wani malami ya kwace sama da awa guda yace manzon Allah ya ce a ja tafsir ko manzon Allah ya ja babu sai dai wani ya ga malamin shi wani ya ga shehun shi yana ja wani ya ga shehun shi yana ja kuma a ka'ida malamai suka ce ka dauka ka rike can karshen kasa ka tsida shi haka ba abinda zai baka nasifa illa sifa na kurwa ta kirista shine zai baka wannan kunnuwan biyu wanda ake ce musu alama shine za su baka kasan kuma zaka ga cewa yanda kaga kurwa ta cuce haka take ba su da bambanci ga yayin manzon Allah yayi abinda yi da hannun shi ya kilga kuma haka yace ai to a fi sabilillahi sanin hanya ya fi sauko babu ta hanyar za mu koyi ibada illa ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda yi shine mai kyau abinda yi bari shine mara kyau to dan haka kuma shi kilgawar kan yatsotsin kenan haka zaka ringa yi ya zamanto suna taba nan tafin hannunka kenan haka an gane ko wa aqadna bil anamil kamar yanda malamai suka siffanta kenan haka zaka ringa yi haka kenan ya zamanto suna taba nan haka haka dan haka wasu malamai suka ce bid'ar tabzi bid'ar kilgawa ita ta haifar da bid'ar tarzi ma'ana na cewa sai na yi adadi kaza banda dan dari ba daya an yi dan dubu goma kuma ga ya kala kala kowanne matsayin shi daban wurdi kaza hira tarzi kala kaza ake yi da shi wannan duka ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace a takaice dai kenan wannan hadisi na nuna mana nau'i daga cikin nau'ika na zikiri bayan sallah الحديث الثاني والثلاثون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال ذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي الخميصة كساء مربع له أعلام والأنبجانية كساء غليظ wato Aisha Allah ya karamata yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yayi salla a cikin wani zani laha a'lam wanda yake da zani lafazin khamisa wato shine tufafi wanda yake a Hausa ana kiran shi zaban masar an gane ko zaban masar ake kiran shi kamar wani nau'i ne wanda yake irin lalle shi wasu malamai sun ce a nau'i ne wanda yake da auduga ake saka shi illa kasancewar suka ce ba a ce masa kamisa sai in ya kasance kalan baki ne kuma wanda yake da zane sanda sanda a jikin shi wanda kasancewar tufafi ne wanda suke sawa a wancan lokaci to wannan shi Abu Jahm takanas ya sayi wannan tufafi sai ya aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya sanya wannan tufafi manzon Allah ya kabbara sallah fa nazara ila a'lamiha nazara manzon Allah sai ya kalli zanen tufafi fa lamman sarafa lokacin da manzon Allah ya salamci qala sai ya ce izhabu bi khamisati hadhihi wannan zanan nawa manzon Allah ya ce maza ku kai ma ila abi jahm ku kai ma abu jahm ku maida masa wa atuni bi anbijaniyati abi jahm ku zo mana ku zo mun manzo Allah ya ce da tufafin Abu Jahm wanda ake kiran shi anbijaniya shi anbijaniya kasancewar wani nau'i ne wanda yake na tufafi wanda ake saka shi a wani gari wanda yake sananne wanda ake kiran shi Minbash sunan birnin Minbash don haka kenan mimun din sai aka canza shi an gane ko aka maida shi kenan alhamza to dan haka kenan ake dangana shi sakar wannan zuwa garin ake cewa kenan anbijaniya to wannan kasancewar tufafi ne wanda yake da kauri da auduga ake yin shi kuma yana da giza ma'ana buzabuzai amma shi kuma ba shi da zani kuma tsadar shi bai kai ba wannan tufafin don a cikin nau'in tufafin da suke sanyawa a wannan lokaci shine koma baya manzo Allah sai ya ce ku maida masa wannan tufafi wannan kenan wannan khamisa manzo Allah ya ce ku zo min da anbijaniya ke shi me yasa sai manzo Allah ya ce fa innaha alhatni anifan an salati domin wannan tufafi ya shagaltar da ni game da sallata ma'ana ya dan shagaltar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kallon wannan zani domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikakke ne duk wani abu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana famar ya samu abu wanda yake cikakke kallon wannan zani ya rage masa kushu'i da nutsuwa a cikin sallar shi to dan haka kasancewar nan kenan dalili ne akan halaccin mutum yakan iya sanya tufafi wanda yake mai zani an gane ko tufafi wanda yake mai zani wannan halak ne mutum ya sa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya sannan kasancewar anan kuma na nuna mana shagala a bangaren tunani a cikin sallah shagala wadda take ɗan kadan bata bata sallah don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shagala da kallon zanen wannan tufafi ana gama sallah manzo Allah ya ce maza a maida masa sannan kuma wannan yana nuna mana abinda ake bukata mutum yayi kwadayin wato tabbatar da kushu'i a cikin sallah shine samun nutsuwa ya zamanto ka gabaci ubangijinka subhanahu wata'ala tunanin komai da kowa ka maida shi gefe illa na ubangiji subhanahu wata'ala sannan wannan yana nuna mana halaccin ka karbi kyauta in an maka kyauta ka amsa kuma sannan yana nuna mana halaccin in an maka kyauta kana iya maida wannan kyauta amma ka bayyana sababin abin da yasa ka maida anan kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maida ma Abu Jahm wannan kyauta da ya masa to amma manzon Allah sai ya bayyana masa ga illar ta sa fa innaha alhatni ansanifan ansalati manzon Allah ya ce domin ya shagaltar da ni domin kasancewar maida kyauta ga shi wanda yayi kyauta akwai samun damuwa musamman in baka masa bayanin abin da yasa ka maida masa wannan kyauta kamar yadda kar mu manta bayani ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan hanyar zuwa makka wani sahabi takanas da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga daji ya farauto jakin jiji ya ga sai ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake amsa sai manzo Allah ya ga damuwa a fuskar sa sai manzo Allah yake ce masa karka ga cewa mun maida maka kyautar ka domin muna dauke da harami duk wanda yake dauke da harami haji ko umra in an yi farauta saboda shi ta kanas to baya halatta ya amsa to dan haka kuma wannan kenan yana nuna mana kyawun hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko kyawun hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya amshi wannan kyauta da ya maida kuma sai ya ce a bashi wani abu wanda yake kenan kasa da haka to dan haka wannan hadisi wasu malamai suke cewa bashi da alaka da wannan bayi amma malamai suka ce kware yana da alaka mine ne alaka wani malami ya ce domin shi ambaton Allah kala biyu ne akwai ambaton da yake takaita akan harshe akwai ambaton Allah wanda yake na zuciya kamar yanda anan malam ya ambata mana ambato na harshe wanda yake kasancewa bayan sallah da ya shigo da wannan hadisi yana nuna maka cewa ambato wanda yake na zuciya kar ka saki ka kauce masa tun daga farkon sallar ka kenan har zuwa karshe Ibn al-Usaymin Allah ya ji kansa yace a'a yace fuskar da take nuna dangantar wannan hadisi da wannan babi kasancewar anan zahirin hadisi lokacin da manzon Allah ya sallam shi sai yace maza ku kai wani ku maida wannan tufafi zuwa ga Abu Jahm ku zo min da maimakon shi wannan kenan na nuna mana cewa wani zance wanda zaka yi kadan bayan sanin cewa daga sallah da wannan zikiri baya nuna cewa ya bata wannan zikiri ba za ka samu sakamakon da ake ambata domin aka ce lafazin addubur shine karshen abu wanda yake biyar wannan in aka ce addubur wani lokaci ya zamanto yana sade da karshen abu kamar yanzu in an ce duburu dabba abinda ake nihi da wutsiyarta shin dabba wutsiyarta daban take a can baya ko dike take da jikinta dike take da jikinta dan haka anan malamai suka ce a cikin ambaton Allah wanda ke zawa a ƙarshen sallah akwai wanda yake kasancewa kafin salam cewa akwai wanda yake kasancewa kenan bayan salam cewa to irin waɗannan azkar suna kasancewa bayan salam cewa to dan haka kenan dan zancen da zaka yi bayan salam cewa daga sallah ko tashi da zaka yi ka dan gusa wasu abubuwa baya nuna cewa ya bata wannan zikiri duka wannan lokaci ana kiran shi kenan bayan sallah ya halatta kai wannan zikiri wanda aka shar'anta don haka wannan zikiri kuma shine ake kiran shi addu'a abinda ake kiran shi addu'a shine du'aul ibada don haka mai cewa ba a addu'a bayan sallah wannan ya jahilci yanda lamarin yake addu'a kala biyu ce akwai du'aul ibada akwai du'aul mas'ala du'aul mas'ala shine addu'ar da zaka ce ya Allah ba ni kaza ya Allah kare ni kaza wannan addu'a mahallinta kafin ka salamci manzo Allah ya nuna mana inda ya dace mi wannan addu'a shine a cikin sujada da tahiyya ta karshe bayan mun gama duk abin da muke da bukata a wajen Ubangiji subhanahu wataala sai mu roke shi ya Allah ba mu kaza ya Allah kare mu kaza domin duk lokacin da bawa yake cikin sallah ganawa ce yake da Ubangijinsa a wannan lokaci ya dace ya hujuro da dukkan wasu bukatunsa wannan zikiri wanda ake yi bayan sallah kenan na astaghfirullah 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد da ayatul kursiyu da ake karantawa da suratul ikhlas da wannan tasbihi 33 da alhamdulillah 33 da allahu akbar 33 da cike na darin da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir gaba dayin wannan zikiri sunan shi addu'a amma abinda ake kiran shi du'aul ibada addu'a ta ibada dan inda zaka tambayi me yin wannan zikiri a ƙarshen sallah ni kake nihi da wannan in ma bai fada maka ba da halshe wanda yake na maqal to da halshe wanda yake na hali zai ce maka ina roƙon Allah ya sani dace da gidan aljanna kuma ya tsiratar da ni game da gidan wuta dan haka nake wannan zikiri bayan sallah dan haka sunan shi addu'a dan haka kasancewar abinda aka ce muyi shine muka saki sai muke yin abinda ba ce ba muyi wanda galibin zaka samu wadanda suke irin wannan addu'o'i bayan sallah ayi kaza ayi kaza ayi kaza wallahi mafi yawa sun jahilci irin waɗannan azkar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar wanda kowa ana buƙatar in ya salamce daga sallah kafin ya tashi wannan zikiri ita wannan addu'a ta mas'ala na kace ya Allah ba ni kaza ya Allah kare ni kaza mahallinta ana buƙatar ka tashi kai nafila raka'a biyu bayan ka salamce in yaso ka daga hannun ka ruki ubangiji subhanahu wataala bukatun ka wannan nafila da kai ita ce kai tsani da ita ma'ana matattakar da za ta kai ka ubangiji subhanahu wataala ya karbi wannan addu'a taka nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك